Bayan tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron shugabannin kasashen jasan Sahel ya sake jaddada aniyar ci gaba da yakin da aka shafa shekaru takwas ana kafsawa da nufin murkushe kungiyoyin ta'addanci a yankin Sahel. Dalili kenan shugaban kasar Chad Idris Deby, mai masaukin baki, ya kuduri aniyar aika wasu karin dakaru sama da 1000 zuwa iyakokin Mali, Niger da Burkina Faso, lamarin da tuni ya fara daukar hankalin masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su Al-Qasim Abdurrahman.
Ita jisan Sahel kinnan aikin ta muhimmi shine wajen maganar ta yaki talauci da samar da ayyukan yi da abubuwan yi da maganar tattalin arziki ma na yankin. Saboda ita maganar soji daga baya ne take zawa, amma idan yanzu maganar sojin ita ke daukar kashi 80 cikin 100 na abin, watakila shi yasa har yanzu abin ke da sauran a cimmishi, tunda bangaren da aka yi ba da karfi kanshi na soji watakila ba shi bane ma ya hidacewa a bisa halin da ake ciki.
Shugaba Emmanuel Macron na Faransa, wani ya halarci taron ta hanyar video, ya ce rundunar sojan Barkan za ta ci gaba da aikin tsaro a wannan yanki kafin a nan gaba a dubi hanyoyin janye wani rukuni na waɗannan askarawa kimanin 500,000 sannan a hankali. Sai dai wani mamba a kwamitin 'yan majalisar dokokin kasashen jasan Sahel bugo da ƙari mamba a kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Niger, Honorable Hama Asa, na ganin lokaci yayi da majalisar ɗinkin duniya za ta sakarwa kasashen yankin Sahel ragamar gudanar da wannan yaƙi kamar yadda aka sha nuna bukata a can baya.
Ya kamata a duba wannan shahi na 7 wanda ya kamata shi ba da ƙarfin gwiwa ga kasashen waɗanda suke cikin yaƙi. Kamar yadda ake duka sauran duniya ana taimaka musu, to ya kamata kasashen Sahel wannan kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ya taimaka ma waɗannan kasashe namu saboda su hita cikin wannan ƙangin yaƙi. Don mun sani sojojin Chad da sojojin Niger sun shahara lalle bisa ga aikin yaƙi. Yau abinda suka jira a basu kayan aiki.
A shekarar 2013 ne kasar Faransa ta girke sojoji a Mali da zumar murkushe 'yan ta'addan da suka tare a arewacin kasar, kafin daga bisani wasu kasashen yammacin duniya su shiga wannan yaƙi da sunan ɗauki ga sojojin kasashen yankin na Sahel. Sai dai shekaru 8 bayan kaddamar da wannan yaƙi, alamu na nunin abin na ƙoƙarin gagarar kundila. Kuda yake wata mashiya na cewa ƙungiyoyin ta'addancin sun fara ƙaura daga wannan yanki zuwa gabar tekun Guinea da Senegal. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.